Abubuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu karkata shirin namu ne zuwa ga harkokin babbar sallah. Na yau muna tafe da gaishe-gaishen sallar jama'a da kwalama ta musamman da kuma amsoshinku daga Facebook.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da amsan tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook. Inda muka ce waɗanne mutane ne kuke miƙa gaisuwar ku ta babbar sallah, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Kamar saurare, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Suleiman Dan Fulani, inda ya ce, kai tsaye muna tare da ku daga nan fita karamar hukumar ta kai jihar Kano. Ina yi wa daukacin al'ummar musulmi baki daya barka da sallah. Allah ya maimaita mana. To amin.
Sai amsar Nuhu Tanko Kawu Kudi daga Hahar Taraba, Ibi Local Government. Yace gaisuwa zuwa ga baban Kabir Doctor da Hajiya Dangarama da Jamil Prince Jalungu da Gambo Yalwan Shandam da Abdulrazzaq Abdulsalam Ibi, da fatan an yi babbar sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin.
To sai kuma amsar Isa Garu Lawali mai fili Taraba, inda ya ce, salam VOE Hausa. Da farko dai ina yi ma daukacin ma'aikatan VOE Hausa barka da sallah, sai kuma iyayen gida kamar Muhammadu Gurugu, Maria da Aminu Mishayi Taraba, da kuma mataimakin gwamnan Taraba Alhaji Haruna Manu da daukacin al'ummar Taraba.
Shiko Abubakar Rufai daga kasar Niger yace, VOA ku miƙa min gaisuwar sallata zuwa ga shugaban kasar mu ta Niger, wato mai girma Baba Bazoum, da ma sauran ƴan kasar mu ta Niger duk inda suke a duniya.
To shi kuma Kasimu Usman cewa yayi, assalamu alaikum VOA Hausa, ina muku barka da sallah. Da farko dai ina gaida Ummu Salama da Tasiru da Basiru da Bashari, Allah ya sa ku yi sallah lafiya. Amin.
Muhammad Kele yace, yau da gobe da farko ina yi wa ma'aikatan ku barka da sallah, sannan ina so ku isar min sakon barka da sallah zuwa ga abokaina kamar su Ibrahim Abubakar Danko da Usman Umar Magaji da Isa Hassan Bakoshi Mahuta da kuma Yahuza Kedi Boy garin Hausawa. Da fatan Allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa cikin ƙoshin lafiya. Amin.
To daga da magaram kuma mun samu amsa daga baban Dimamman Bande, inda ya ce, salam VOA Hausa, ina miƙa gaisuwan sallah ga dukkanin musulmin duniya baki ɗaya. Ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana.
Sai Usman Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe yace, yana miƙa sakon gaisuwarsa zuwa ga daukacin al'ummar musulmi duniya da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya. kuma yana miƙa gaisuwar sa ta musamman zuwa ga Ado Salati goma ga Annabi da Alhaji Mele Yusuf Fari da Alhaji Umar Forever Gashuwa da baba gana Alhaji Nuciya wace kal yace da matarsa Aisha Usaini Dangwata Karasuwa da diyarsa Aisha Humaira Usaini Dangwati da ma al'umar garin Karasuwa baki daya
to sai kuma amsar karshe a yau daga wurin Ibrahim Suleiman Machaka daga jahar Kebbi karamar hukumar Binza inda yace VOA Hausa da farko dai ina yi ma daukace ma'aikatan ku barka da sallah ina yi wa yayana Suleiman dada da matarsa Lani Riba barka da sallah ina yi wa yayana Bala Audu Nigeria Police barka da sallah ina yi wa abokina Tahiru Yusuf Jega barka da sallah ina yi wa Sarkin Riba barka da sallah ina yi wa Baba Buhari shugaban kasa happy sallah to masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu madalla yanzu kuma sai ga shigaishin sallah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwa musulmai ina muku gaisuwar fatan alkhairi sunana Humaida Idris mazauniyar Bauchi ina gaida anti Asiya da anti Anisa da Hajiya da anti Samira da anti Saida da sauransu da kuma mutanen Afirka gaba daya ina muku gaisuwa da fatan kuna lafiya barkan sallah assalamu alaikum
assalamu alaikum da fatan alkhairi ina muku gaisuwa ni ce Ramatu Ahmed mazauniyar Samunaka ina gaishe da Hajiya gaisuwan sallah da su anti Sadiya da su anti Samira da su anti Asiya daga al'umman sashin Amerika gabaki daya ina muku gaisuwa
eh ne malama Aisha daga magama ina gaisuwan sallah da fatan Allah ya sa mu sallah lafiya mu gama lafiya ina gaida mutanen magama gabaki daya yawa da yarinya na Nasiba da Nuwaira da mai gida na kofar nan ifa Allah ya sa ayi sallah lafiya
assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana Muhammad Asma'u mazauniyar Abuja barka da sallah barka da sallah da fata ayin sallah lafiya muna gaishe da su Hajiya su anti Samira su anti Asiya su anti Anisa da sauransu barka da sallah masu barka da sallah da sashin Hausa muryar Amerika
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Suleiman. Ina gaishe da Hajiya da Anti Samira da babana da mamana. Ni mazaunin garin Sokoto ne. Ina gaishe da sashen Hausa na muryar Amerika.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Aishatu Abubakar. Mazauniyar Bauchi ina gaishe da mutanen Bauchi gaba ɗayan su da sarkin Bauchi da gwamnan Bauchi da sauransu dai da fatan an yi sallah lafiya Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya
Assalamu alaikum sunana Hafsa Muhammad mazauniyar kasar Mali ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena a kasar Saudiya Hajiya Ruqayya da Alhaji Muhammad ƴar uwata Zainab ta kasar Kenya da ƴan uwana Farida Habibu da Mubarak a kasar Amerika a Washington DC da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya
Assalamu alaikum sunana Zainab Muhammad mazauniyar kasar Sweden ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena a Nigeria Hajiya Aisha da Alhaji Ibrahim Muhammad ƴar uwata Fatima ta kasar Turkey da ƴan uwana Khalid Amir da Jafar a kasar Dubai daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika da masu sauraron ku da al'umar Annabi baki daya Allah shi maimaita mana
Assalamu alaikum sunana Aisha Umar daga Zamfara ina miƙa gaisuwa na ga mamata da diyata Alawiya da kanwata Fatima da Hajara da yayana Suleiman. Allah ya nuna mana tabadin badada. Sashen Hausa na murya Amurka kuma ina maku barka da sallah. Allah ya nuna mana tabadin badada.
Sunana Mufida Ahmed, mazauniyar babbar tarayyar Abuja. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga kawaye na Hadiza, Hafsa, Maryam, Fatima da Amina, mazaunar ƙasar Sudan. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gabaki daya.
Assalamu alaikum ƴan uwana, sunana Iya Yakubu, mazauniyar babbar birnin tarayya Abuja. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga ƴan uwana Halima, Shamsu Al-Amin da kawaye na Fatima, Aisha da Hadiza, mazaunan ƙasar Egypt. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gabaki daya.
Assalamu alaikum, sunana Abdul Hakim Muhammadu, mazaunin ƙasar Libya. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mamana Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu da kannina da yayuna Ibrahim, Kamal, Abdullahi, Hassana, Maimuna da Aisha da makwabcina Bello mai sai da goro a bakin layi. Fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da al'ummar musulmai baki daya. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sunusi Isa, kamar yadda aka sani na da Hafiz Masu. Ni mazaunin Dubai ne, ina zama a International City. Saboda haka ina miƙa gaisuwa ga iyayena da abokanan arziki da kuma ƴan uwana. Sannan ina miƙa saƙo na musamman ga budurwata matana insha Allahu Fatima Salisu Ilela. Da fatan kuna cikin koshin lafiya dukanku. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah. Allah ya sa ayi sallah cikin koshin lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdulhamid Muhammad Chinadi, ni mazaunin ƙasar Egypt ne. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga mahaifana Alhaji Muhammad Chinadi tare da mahaifiyata Hajiya Ummi Chinadi, tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwata ta musamman ga yayuna da kuma kannina, wato Aisha, Hawwa'u da Fatima, Aminu, Hadiza, Abubakar da kuma Umar. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sai saƙon gaisuwata ta musamman ga masoyiyata Amina dake garin Abuja, tare da ƙanwarta Balkisu mai gadan zinari. Daga ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwata ta musamman ga ogana Shafiu Shafs, tare da kuma makwabtana wato Inuwa Buhari Bajami Aski da ke kasuwar Central Bauchi State. Da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulman duniya baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar Faruk, mazaunin Ghana, birnin Accra. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena da ƴan uwa da abokan arziki da al'ummar musulmai ma baki ɗaya. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. Allah ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya da duniya baki da. Assalamu alaikum.
yanzu kuma sai kwalama ta musamman akan girke-girken sallah da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana.
Sauraron farkanmu da saki saduwa da ku a filinmu na kwalama, filin da muke kawo muku girke-girke iri-iri kala-kala na zamani da na gargajiya don bukatunku. A yau muna tare ne da malama Aisha Muhammad Ibrahim wacce za ta gabatar mana da girke-girke wanda za a iya amfani da shi lokacin wannan bikin sallah. Kowane sallah muna gabatar da girke-girke irin wanda zai amfani uwar gida amarya da dukkan sauran jama'a domin mu kinsa gida kuma mu yi abinci mai daɗi mai armashi yanda shi wannan biki na sallah zai kawo armashi. Malama Aisha barka da zuwa nan zaure namu.
To barkanmu dai Hajiya Binta. To masauraro barkanmu da wannan lokacin.
To malama Aisha, ko me muke tare da shi ne kuma me zamu gabatar wa uwar gida amarya da sauran jama'a game da abincin da za ta tare da lokacin wannan bikin sallah babba?
Yau sa kan ce wai sallah biki ɗaya rana haka. Kuma za ki ga sallah ana ta manta tanadi amma da an ce miki yau sallah. To fa shikenan.
An ci an ga wannan an bata riga da mai.
Wannan haka yake.
To kin san bikin babban sallah yawanci biki ne wanda ake yin mu'amala da nama musamman ma naman rago za ki gani ayi miyar dagirage ayi sauransu. Amma wannan sallan kamar yadda kowa ya sani an shiga tun bayan da aka shiga corona da sauransu ta kawo canje-canje a duniya gabaki
daya.
Yawwa aljihu ya dan yi kasa ragunan ma sun dan kara ramiya da sauransu saboda haka kila zai iya yiwuwa a ce uwar gida a bata samu biyan bukata wurin mai gida ya kawo ragon sallah ba ko kuma ya kawo din bata san yadda za ta sarrafa shi yadda ya kamata ba don yanzu lokacin maneji ne inji bature. Malama Aisha, idan yau na ce ina son in yi abincin sallah wanda ban da kuɗi irin na malam talaka yadda yake so yi dai amma kuma a ƙayatar kuma a samu jin daɗi da biyan bukata da mire mai uwar gida za ta iya yi wanda zai kawo biyan bukata a wannan bikin sallah?
Na'am. To kin san ido yana son ado sannan kuma baki yana son
dandano.
Yawwa. To girki ba wani abu bane kawai sirri ne. Iyo mu mata ba mu san sirrin girki ba. Muna tunanin ko mu je mu samu kayan miya ne rututu a naman ma sai ayi ya kai kaza nama kilo ɗayan Allah ya ba wa mai gida wanda za a ci dai a ranar da ya gode wa Allah saboda idan muka duba wasu na nan kwance a garin asibiti dan ragon ma amma bayan da za a yi
ba ko an dafa ma ba zai ci ba.
Na'am. To insha Allah za mu ɗanyi fried rice ba ta buƙatar kayan miya saboda kin ga halin da ake ciki. Uwar gida idan za ki yi fried rice ɗinki misali a ce dai yar madaidaiciya bari mu ce ni kamar na to mu ɗauki kamar loka ɗaya
wani kamar gwangwani tara ke na kuma goma.
Yawwa. To da farko dai in kina son ki samu sauƙi a abinci ya miki kyau yadda kike so to ki bashi lokaci ki kuma natsu kuma ɗan ƙanƙanin lokaci take da kin gama. To idan za ki yi wannan fried rice ɗin ita a nan kin ga muna buƙatar tattasai muna buƙatar tarugu muna son albasa isasshiya muna son carrot muna son peas muna kuma son green beans
wato da waken nan mai kore ganyen nan da kuma mai kwalle-kwallen nan
ana kaman wake amma kore ana buƙatar
gani
sannan kuma muna buƙatar dandano
to
sannan kuma muna buƙatar ainihin fried rice abin nan seasoning shi wannan ana sai da shi ne domin ita fried rice ne za ta ba mu kala za ta ga ta ɗanyi kore-kore. To idan kika tanade su in kina son gishiri to amma gishiri ba lallai bane gaskiya to da farko za ki samu tukunyarki mai kyau ki daura a wuta in kina ajiye ruwan zafi cikin flask za mu amfani shi kenan kin san dai muna da flask amma dai mu ce kawai sai dan karyawan zafi kuma bai kamata a ce mace in dai ke mace ce a ce flask ɗinki babu ruwan zafi ba to idan kike da ruwan zafi a cikin flask ɗin nan sai ko ki zo ki juye shi a cikin tukunyar sai ki bar ki rufe gefe guda kuma kin samu shinkafarki sai ki dan samu gishiri dan dan sai ki sa sai ki murza ki wanke ta ga ruwan da farko da kauri na ji za ki ga ya danyi haske na kuma za ki ga ba wannan farfaro
wato an rage starchin shi
an rage starchin ko mai ciwon suga ne ma zai ma iya ci
to
so sai ki daura a wuta idan ruwan nan ya tafi sai ki ji wannan shinkafar kin ga ruwan kenan ba zai dade a wuta ba
eh ita ma shinkafa a mata sauri an zuba ta
yawa kin ga kin kara saving
lokaci
to idan ta dan tafasa 1 2 3 ita ba danya ba ita ba nunan na ba
kamar da minti biyar haka
yin minti biyar minti goma shikenan sai ki nemo abin
tsarewa
to sai ki jirkice sai ki kara ɗebo ruwa ne kin ki daure tukunya kin ki kara jirkicewa akai sai ki aje shi a gefe karas ɗinki kin gyara shi kin yanka shi ɗan daidai-daidai green beans din shi shi ma haka peace ko dama shi
ayin da yake kwallakwallan sa ne
yawa sai ki samu caccasan ki ne kika samu caccasan a ce kaman guda biyar ko shida ko bakwai da tarugun ki kwaya biyar sun ishe ki to idan aka yi jajjage ko aka yi yanka duk dai wanda ake so amma kuma grating ne da wannan grater abin da kallon na hannu shi ma za a iya yi so sai ki aje shi a gefe sai ki dan samu man gidan ki sinadarin dandanan ki yana nan sannan kuma shi wannan spice sistan naki shi kaman seasoning
shi ma sinadarin kada
kala da fried rice da kaje wurin masu sayar da kici kika ce musu abin yin fried rice da su baki to ita wannan shinkafar fried rice in so samu ne a yi ta a non stick wannan tukunyar da mai
baki wanda ba ta kamu kenan
eh inda ba yawa sai mu ce ma irin na suyan kwannan zai yi amma wannan tunda akwai yawa wannan zai yi kadan tunda har loka daya
to amma na ga ai a tukunya ta gargajiya irin mai kafan nan ita ma ba ta kama jirgi
yawa to in wannan ake da shi to amma bari mu amfani da zamanin sai ki dan ka man gidan ki sai ki sa idan danye ne man gidan sai ki dan yanka albasa sai ki zuba
to wannan girkin ba a bukatar tafarnuwa kenan
idan ana so in kina so zaki sa tafarnuwan ki wurin jajjage zaki sa cittan ki wurin jajjage din zaki hada kuma busassu ne daga kushi kenan so idan kika sa ba sai ya soyu sosai ba sai ki kawo wannan sinadarin spices din
na kala da
fried rice
mai fito da kalan abincin
yawa to wasu zaki ga sai an sa shinkafa ne sannan kuma sai a kawo shi
wurin ya baza kuma rabi da rabi zai yi
yawa ka to yanzu shi zaki fara sawa tare da
lokacin da ake soye-soye kenan
baki ma sa komai ba mun yi da albasa ne next abin da zaki sa sai shi
to na gani
kuce ga kika sai ki juya
to a lokacin ya riga ya fara
mutu da kuwa an kina da dan black pepper ki haka ko dan sukari ne
ma so rake nan
yawa sai ki shi ma kashi a cikin man gidan
ta mu komai na gargajiya
yawa
cikin sauki
ba tare da kin wahalar da kanki ba kin wahalar da mai gida a ce ai sai na je shopping a'a so idan kika sa saka kika juya saka hadu sai ki kawo jijjigen nan naki sai ki sa shi ma sai ki jijjuya ki jijjuya ki jijjuya ki jijjuya komai ya hade sai ki kawo piece dinki wannan waken kore sai shi ma ki zuba sai ki jujjuya sai ki kawo green beans shi ma ki sa ki juya duk abin duk sai ki juya saboda me ya hadu da dan uwan shi da ya tarar a cikin tukunya
na gani
kana shi ma kika sa shi ma ki jujjuya
to
kinji komai naki ya hadi sai ki kawo dandanan ki so idan kika zo kika hade komai da dandanan ki kayan ganyen ki komai abu na karshe amma da kawo cikin mai ne ba a sa ruwa ba sai ki kawo wannan shinkafa ta ki dama ta riga ta tsaye sai ki duka zuba a hankali kina juyawa kina zuba a hankali take ne ki mata juye fa duka dan ko da muke gani muke sha'awa irin haka suke yi step by step ake bi sannan sannan shi sa ni nace miki girkin yana son natsuwa kina sa kina juya har komai zai haɗe
ya shige kuma idan ma yayi fi karfin shi wannan sanwan ne ma kina iya rage sauran shinkafa ki
yawa
dama hankali ki abinki
yawa to kina yi rake jikin idan kika dan dade biki motsa ba kike tana kas irin alamun babu ruwa kenan to ki kuma kina da bara ne irin tana dan soyuwa ne a hankali idan komai ya hade sai ki kawo albasar ki ita ce karshe sai ki zuba ita ma sai ki kara cakuɗa ta tanjuyi ta hade tana hadewa to dama tana da dan ruwan duminki ta fashashe kika ajiye standby in ji bature sai ki kawo sai ki zuba
dan ko da yawa
ba da yawa ba kada ya hau kanta
bayan komai kin gama ya matsawa
komai kin gama ya
matsawa sannan kike zo ki zuba ruwan ki dan yi mata dan kadan kadan kamar yayya fa yayyafi
dan zuba shi misali mu ce kaman kofi daya
a wannan loka dan
eh to tunda yake shi kafin ba ta dahu ba amma in ta dan dahu kin ba cikin manta ta dan dahu to kada ya kai haka sai ki bari ki rufe sai kuma ki rage wutar ki
ta ma zan ce ya yanayin wutar
za ki rage wutar kina rage wutar shikenan sai ki bata minti 5 10
ruwa ya gama shigewa
da shi zaki ji yana tasowa
an yi a yanzu haka ne yau na riga gama dinki
to wannan shine fried rice
to kin ga kuwa an ce ciki lafiya baka lafiya gashi aljihu bai kuka ba kuma na ga tafiya fake ka yana magana ban ji kin yi magana kila sana masu hanta su waye ba duk ba dole bane
nama wannan in kin so sai ki dan tafasa shi da kayan kamshi da sinadarin dandano da yacce fannuwarki in ya dahu ki tsane ki soya ki aje shi a gefe ki kawo tattasan ki da tarugun ki da wata albasar ki dan soya ta sama sama sai ki lallaba wannan naman naki da shi ko da wannan kilo ɗayan ne ko rabin kilo
wato bayan na gama wannan soye-soyen kayan yajin sai kuma da kushi wannan soyayyen naman in ƙara tsoma a cikin tukunyar in juye shi in jujjuya ko ina yaji
wallahi
na ƙara ba da wani dandano na ƙara ba da wani kana
da san so samu ne kafin ya dawo sallar Idi kin gama
wannan sunan shi sami gida tsari
to ashe sa matan mu sai a ce ai ni ban san kishi amma kuma baki gyara ma mai gida tukunya ba
to lalle ko wallahi
to idan kika suna kuma ki ƙara kawatawa sai ki samu tsinken sakace da kin ci nama
na gani
sai ki dinga tsiran naman nan ɗaya bayan ɗaya kina ajiye shi akan wani plate
din ai ake gani kamar a hotel din ana ci awa
sai abu ne mai sauna da kanki zaki hajiya ki dinga tsiran shi kina ajiye kina karan kina ajiye ki ga malati da ya baki kalla mai kyau in kin so kuma sai ki samu ko da kin banki ne ko tattasan ki haka kore
danye
sai ki slice
ki take yanka
a gefen faranti sai ki kawo leda nan da ake sayar ta a kanti mai dan gongom din nan sai ki lullube naman ki kin ga ko guda ya zo ba ruwan shi da wannan sai gani sai ange fried rice din ki dan samu dan kulan ki ko wani dan bowl din ki mai kyau ki sa kafin mai gida idan kawai kafin mai ma ci da riga za ki ga yana Allah Allah
dan maka gashiya bai bai gida makota ma sun fara zuwa suna miki yawon sallah tun a ranar sallah
to kin gani
to uwar gida amarya da sauran jama'a wannan kawai idan mace ta samu ta yi shi lalle za a samu yin bukata da sallah da fatan za a yi sallah lafiya kuma ga girki din wanda yake mai kayatarwa
na'am
mun gode to malama Aisha bayan mun yi wannan shinkafa ga nama shi ma ya samu akwai wani abin da za a iya dan samu a dan surkawa na dan jika makoshi da ake yi na sallah haka akwai laba wa saba wannan ba sai ka sayi lemon kwalba ba
akwai to akwai mocktail lemon ne amma shi ma zai ga lokaci sai irin wuraren cin abincin yan gayu sai daga an tashi an sa tsinken zo
to me yin shi wannan abu da kai ake yin shi
sai da kema zaki farko zaki samu fikin banki wani gida in tana tanya mata dan jog haka dan tumbler jog guda
ɗaya wanda mutum nawa zai sha
kamar mutane hudu biyar ma in kika sai ku kun banki na naira 100 ya ishe ki
daya kenan sai me kuma
sai ki nemi lemon tsami lemon manyan nan na naira 50 ya ishe ki
wannan jikin shi mai dan cin zanzara din nan
shi fa gani shi sai ki nemi wannan yan citta ki cikin wanda kika yi aikin naman ki ma na san kina da citta danya in kina so ki sa na'ana in ba ki da shi kada ki wahalar da kai so za ki samu kofin blender ki bayan kin wanke waɗannan kayayyakin sai ki yanka cikin banki amma cikin ban wanda ya kore sosai ba a san wanda ya irin fara dafa shi
wannan yalayen nan ba
kore sosai
ya fi lafiya ai
yawa sai ki yanka shi ki zuba sai ki wanke cikin ki ita ma bayan ki gane kankara ba sai ki saka sai ki kawo wannan na'ana naki in kina da shi sai shi ma ki wanke shi shi ma ki jefa
danye kenan
danye sai ki kunna blender ki ki nike shi
bayan
ka zuba ruwa yi ki nike kina nike kawai sai ki tace kina tacewa sai ki kawo sugari ki daidai ɗanɗanin ki sai ki zuba ki jujjuya sai ki ƙara tacewa saboda wani lokaci sugar akwai ɗan haki sai ki zo ki samu lemon tsamin nan naki bayan kin wanke shi sai ki zo ki yanka shi slice
wato zo ba zo ki da zan
shi fa sai ki dan zara kwallaye din da zaki gansa kwallaye din da zaki din gari shi kinin sai ki zo ki zuba kayan ki
zan cire bawo da bawo ma ana
ba to ai shi ma wani karin wata
eh ga kanshi ga an ce bayan sanarari
a ya kamata a gwada gaskiya
to
sai ki kawo tumbler dinki sai ki zuba sai ki aje in a lokacin za a sha tunda kin ga muna maganar sallah ne sai ki tanaji kankara sai ki zuba mishi in kina son wani karin armashi ina kala da ake yin girki da shi
wannan cikin kalolin
food color ya shiga sa dan container haka yan kanana
to
gurin ma sai da kayan irin cake din nan suna da shi wasu ma da shi ake sawa a cake yake yin kala ai
to amma ana iya sa kuma abinci a shi
ina kai ki in kina so za ki iya samu mai kalan blue ko mai kalan kore in kika zo kika sawo kika kawo wannan mocktail na kika zuba a cikin dan kofi da kika yi wa mai gida sai ki bude wannan food color din sai ki saka kamar tsinken toothpick kina sa shi a cikin food color din kina cirowa za ki ga ya biyo shi za ki ga yana sauka sai dinga miki wani hadara ko iya wani kika mai gida wallahi kin biya shi kuma duk inda ya kuma tafi ma ki har labari sai ya bari ce ai uwar gida kaza ai amarya kaza
kamar saurare ba baki daya a nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Hadiza ta ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Aminu Buhari auna daga nan birnin Washington DC dake muku barka da sallah a kasance lafiya.